الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا 30 غوتان رجب كوتين غوتان شعبان هو kenan daya ga watan sha'ban wata na takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala karatunmu da ya gabata mun ji a ƙarshen babi na ladubban biyan bukata yau za mu tashi bisa babul ghusl wa hukumul junub babi wanda zai yi bayani bisa kan wanka da kuma hukuncin mai janaba bisa kan hadisi na 115 kenan babul ghusl wa hukumul junub babi na wanka da kuma hukuncin janaba ba mallan ya gama karantar da mu ladubba wanda musulunci ya tanada ga mutumin da zai bayan gari ko bawali ko zai shiga bandaki to yanzu kai tsaye sai ya kawo zancan wankan janaba da kuma hukuncin da suka shahi mutum mai janaba domin kalmar al-ghuslu kenan tana nihin wanka wanda ake amfani da wato ruwa a hade jiki gaba daya ana karanta ta al-ghuslu a ce al-ghuslu da damma ga ghainun ko kuma a ce al-ghuslu da fataha ga ghain ana cewa babul ghusli wa hukumul junub ko babul ghusli wa hukumul junub duka ana karanta kuma masu dari ne sannan ana cewa al-ghusl amma al-ghusl da kasara shi ma'anan shi abinda ake amfani da shi wajen wankewa sabulu ko magarya ko abinda yake kama da wannan duk abinda yana tsarkakewa kenan shine al-ghusl da kasara ga ghain amma da damma ga ghain ko fataha ga ghain wannan duka ma'anan su guda kenan da al-ghusl da al-ghuslu ma'anan su guda al-ghusl kuma shine abinda ke wankewa al-junub kuma can ba mu magana akan shi kalmar junub muka ce kalmar asalin ta a larabci tana nihin nisantarwa ko daga ganin cikin Qur'ani Allah ya ce fa basarat bihi an junubin ai an bu'udin yake ne kenan nisa to muka ce kuma wannan kalmar a larabci ana amfani da ita ga namiji ko mace a ce imra'atun junubun ko a ce rajulun junubun ana amfani da ita ga jama'a da yawa a ce jama'atun junubun rijalun junubun wa in kuntum junuban fatahharu don haka kenan ana iya amfani da ita ga mutum guda ko mutum biyu ko mace ko namiji ko mutane da yawa kenan ma'ananta shine aljunubu wanda yake da janaba wanda janaba ta same shi suka ce an sanya mai suna aljunubu ne saboda li'annahu yatajannabu ba'd al-ashiya saboda wanda yake da janaba yana nisantar wasu ababe zai nisanci sallah zai nisanci karatun qur'ani zai nisanci taba alqur'ani zai nisanci shiga masallaci da zama a cikin shi kenan waɗannan ababan da yake nisanta saboda haka sai aka sanya masa suna aljunubu wanda kalmai tana nihin nisanta wasu kuma sun ce an sanya mai haka ne saboda ruwan nashi ne da yan nisanto wajen shi saboda janaba shine mutumin da janaba ta same shi shi kuma shine janaba ita ce ruwan shi na mani ya zamo ya baro asalin wajen shi to saboda sai suka ce an sanya mai aljunub li annal ma ajanaba mahallahu saboda ruwa ya nisanto wajen da yake ya baro to kuma dai ya ne cikin bin aljunub dai shine wanda janaba ta same shi to wannan babin zai ga ya mamu wato wanka da kuma hukuncin wanda yake da janaba an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء daga Abu Sa'id al-Khudri yaddan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al-ma'u min al-ma'i ruwa daga ruwa ne rahu muslim wa asluhu fil bukhari ma'anar hadisin shine alma'u ruwa wanda ake yin amfani da shi wajen wanka min alma'i saboda ruwa ne wanda yake hito ma mutum kaga na wurin shine janasi a wajen malaman balaga ko an gaida ka alma'u alma'u guda biyu amma kowanne alma'u akwai abinda ake nihi da shi to wannan shine janas a wajen malaman balaga shi janas kala biyu ne a ilimin balaga akwai janas tam akwai janas naqis akwai cikakke akwai ragagge cikakke shine zama haruffan duka iri ɗaya ne amma kuma ma'anar wannan daban-daban ne kamar irin yanda yake cikin Qur'ani wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kaga can an ce sa'a nan ma sa'a amma sa'o'in kalabi ne ko can ta farko ana nihin mi al-qiyama wa kuma ta bi ana nihin mi lokaci wanda ake lissahi da shi amma duka sunan su sa'a sa'a to haka nan ne irin shi ne na sha'iri yace salma li salma binaril hajri takwini wa hubbuha fil hasha min qabl takwini yace sal mali salma binaril hajri takwini aga tun tashin farko sadrin baiti na farko yayi janasi salma li salma abinda yake nihi da salma na farko manan shi sal isal tambaya mali salma menene ya samu salma kinan salma sunan bace ne annabi ko sal mali salma ka tambaya menene ya samu salma me ya same ta amma haka sai yace salma li salma sai yace binaril hajri takwini wa hubbuha fil hashamin qabl takwini wancan takwini da bawan ga takwini shi ma daban yace ka tambaya kaji wai menene ya samu salma binaril hajri takwini da wata kauracewa take kona ne kenan kaga takwini wannan ma'anar shi me daga kawa ne ya kawi ko wanda yake ma'anan kuna ka tambaya ka ji wai menene ya samu salma take ta kona ni da wuta ta kauracewa wa hubbuha fil hasha alhali kaunarta yana cikin kirji na min qabl takwini nan me ma'anan takwini tun gabanan ayini tun gabanan akawana ni kaga sai amfani da takwini da takwini duka amma wancan takwinin ma'anan shi eh to shi ma janasi ne tam salma li salma binaril hajri takwini wa hubbuha fil hasha min qabl takwini wa fi munaha tamannaytu al munafa ghada qalbi ka'iban bi balwahu yunajini lamma tafannantu fi afnani qamataha tafannanat bi funun al hubb tufnini wannan wani da ake cewa lisan al khatib ne ya nuna wato ganinta cikin wannan baitocin da waka tashi wanda yayi ana ce mashi lisan al khatib wanda yake da wannan don haka kana wannan shine janasi aka ce annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ma'u min al ma'i alma'u min alma'i kai kenan wancan ruwan na farko ruwan wanka ko wannan ruwan nabiha ruwan mani wanda mutum yake zubarwa amma sai ya ce alma'u min alma'i kenan wato abinda yake wajabta amfani da ruwa shine hutowar ruwa abinda yake wajabta amfani da ruwan wanka shine fitowar ruwan mani shine ma'anar alma'u min alma mubtada da khabar aka ce alma'u mubtada ne ko min alma'i wannan kuma khabar ne dama khabar yakan iya zama muta'alliqun bijarin wa majrurin sannan yakan iya zama shi jarun wa majrurin kin shibhul jumla wajen wasu malamai kai tsaye shine khabar wasu kuma suna gana shi ba khabar bane sai dai muta'alliqun ne bi khabari wannan cikin alfiya ta wannan ibn malik yana cewa wa akhbaru bi dharfin aw harfu jar nawina ma'ana ka'inun aw istaqar wa akhbaru bi dharfin aw harfu jar ma'ana sun yi khabar da dharf ko kuma da harfu jar kenan ko shibhul jumla gaba daya nawina ma'ana ka'inun aw istaqar suna masu niyya kudirce ka'in kenan sai zama nan wurin akan wannan ko kuma kudirce mustaqar kenan anan sai zama mi alma'u ka'inun min alma'i shine ma'anar shi kenan alma'u ka'inun min alma'i a ka'ida ta nahwu kenan zai zama ka'inun za a kaddara ko kuma mustaqirun za a kaddara alma'u mustaqirun min alma'i ko amma yanda yace nawi na ma'ana ka'inun aw istaqir kenan muka dauki ra'ayin wasu malamai alma'u sai mu ce mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira ala akhirih min harfil jarri alma'i ismun majrurun bimin wal jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufi khabarin taqdiruhu ka'inun ko kuma mu ce min alma'i sai mu ce shibhul jumla jaru wal majrur shine shibhul jumla to shibhul jumla wannan fi mahalli rafa'i khabar ina sai da mashi ne khabar kin kowani alkai duka irabin dama ba wani wahayi bin alma'u min alma'i la haka in amfani da ruwa saboda fitowar ruwa ne to a takaice karatun da ke cikin wannan hadisin shine yana karantar da mu cewa mutum ba zai yi wankan janaba ba sai idan mi sai in ruwa ya fito shine karara abinda hadisin in ruwa bai fito ba to mutum ba zai yi wankan janaba ba sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa mutum koda ya tara da iyalin shi idan dai babu wanda ya fitar da ruwa shikenan kawai kowa sai ya tashi babu wanka a kansu ko sai in sun fitar da ruwa domin ya ce alma'u min alma'i shine zahirin hadisin ya nuna in dai mutum bai fitar da ruwa ba na mani to baya wajabta mashi yin wankan janaba sai fitar da shi ne kadai yake wajabta mashi yin wankan janaba رواه مسلم واصله في البخاري ان انا حديث ya nuna mutun shin jima'i ne yayi da iyalin shi ko kuma mahalki ne yayi to in dai ruwa bai fito ba babu wankan janaba akan shi me ya nuna babu wankan janaba mafhum na wannan hadisi shi kuma mantuk nashi abinda hadisin ya furta shine wato hutowar ruwa shi yake gwajabta yin wanka da ruwa ta haka duk mutumin da wato mani ya fitar mashi ko a mahalki ko a tarawa da iyali a halke in dai ya fito to shikenan wanka ya wajaba akan shi an gane fikihin hadisin ko rawahu muslim wa asluhu fil bukhari muslim ya rawaito shi asalin hadisin yana cikin sahihul bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah yardan allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yace idza jalasa baina shu'abiha al arba'i idan ya zauna a tsakanin sasanninta guda hudu thumma jahadaha sannan ya mu'amalance ta faqad wajaba al-ghusl to haqiqa wanka ya wajaba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisin na abu huraira yana karantar da musa banin abinda wancan hadisin na abu sa'id ya karantar da domin wannan hadisin na abu huraira yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa idan ya zauna wa shi mai saduwa kenan miji ko kuma kamancin shi idan miji ya zauna baina shu'abiha a tsakanin sasanninta guda hudu wa ita matar tashi abinda ake da sasanninta guda hudu hannuwanta guda biyu da kawahuwanta guda biyu ko kenan idan ya zauna a tsakanin sasanninta guda hudu thumma jahadaha sannan ya mu'amalance ta ma'ana ya sadu da ita ko faqad wajaba al-ghusl to wanka haqiqan wanka ya wajaba kaga wannan hadisin shi ya nuna in dai har ya sadu to shikenan wanka ya wajaba ko bai ce sai ya zubar da mani ba kamar yadda wancan ya fadi muttafaqun alai wa zada muslim muslim ya kara yace wa illam yunzil ka gani karara kenan ko wa illam yunzil ko da bai zubar da mani ba shikenan in dai ya yi mu'amala ta saduwa to shikenan wanka ya wajaba akan shi to kaga waɗannan hadisan guda biyu akan su ne malamai suka yi sabani akan cewa menene hukuncin mutumin da yayi mu'amala da iyalin shi bai zubar da mani ba to wasu sai suka yi ruko da wancan hadisin na Abu Sa'id suka ce ai kawai wanka zai ko ya zubar ko bai zubar ba zai yi wanka kenan wanda suka ce haka sun yi aiki da hadisin Abu Hurairah ko wanda kuma suka ce in dai bai zubar da mani ba to babu wanka akan shi sun yi aiki da hadisin Abu Sa'id wasu kuma suka ce wa'annan hadisan guda biyu za a yi masa karatu a takaice dai mahi yawan malumma malamai mahi yawa sun yi aiki da hadisin Abu Hurairah ne sun kyale hadisin Abu Sa'id sun rike wannan hadisin na Abu Hurairah cewa mutum in dai ya tara da iyalin shi koda bai zubar da komai ba akwai wankan janaba akan shi shi kuma wancan hadisin na Abu Sa'id ɗan kaɗan ne wanda suka riko da shi cikin malamai wa'annan jamhurin malamai wanda suka rike wannan hadisin suka ce shi za a aiki da shi suka ce yo ai akwai ma hadisi ingantacce cikin musnad na Imam Ahmad wanda yake ƙara karfafa shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza massal khitanu lkhitana faqad wajaba alghusl. Wata riwaya aka ce izal taqal khitanani faqad wajaba alghusl. Idan kaciya ya shahi kaciya wanka ya wajaba. To kai kuma mutun ya dawo da wata fadi fice to ai tana yiwa can ba kaciya da wane ne da wane ne to wannan kai kasan. An da gane yanda ake nishi dan kinaya ne akai go idan wani kasan sai ya zo musamman masu fiqhu akwai zarihin tunani sai ce to an ce in kaciya ya shahi kaciya kenan na har karshe sai ya ce kai in kai kaciya kai in dai ba kaciya su ba su fahimci zancan ba to shi sai Allahu alaihi wasallam ana yayi kinaya ana nishi idan dai mutun yayi mu'amala da mace ya sadu da ita to kai wanka ya wajaba akan shi wannan shine abinda wannan hadisin yazo ya karfafa wannan hadisin na Abu Huraira na cewa ko da mutum bai zubar da komai ba sannan shi wannan hadisin na al-ma'u min al-ma'i asalin shi asalin hadisin kan itibani ne Ibn Malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa mashi yace mashi kenan shine kissar hadisi manzo Allah ne yace mashi idan aka yi gaugawa da kai ana kana mu'amala da iyalinka wani abu ya sa kai gaugawa ka huto baka gama ba baka kai ga zubar da ruwa ba to ba kenan kawai kai alwalla ya isa alma'u min alma'i a wata riwaya innamal ma'u min alma'i sai manzo Allah ya faɗa mashi haka to malaman da suka yi ruko da wannan hadisin na Abu Huraira sun ba da amsa akan wancan hadisin na Abu Sa'id amsoshi kamar guda uku amsa na farko suka ce shi hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah tabbata a gare shi shine hadisi na farko ma'ana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗi wannan na Abu Huraira shine na ƙarshe to shi kuma kullum na ƙarshe shi yake share na farko saboda haka sai suka ce dan haka wanga hadisin na Abu Huraira ya shahi hukuncin wancan da farko haka hukuncin yake alma'u min alma'i amma daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan zancan wanda ya goge wancan na farko suka ce babban abin da yake nuna ma wannan ya goge wancan shine an samo daga Ka'ab yarda Allah ta tabbata a gare shi karara ya faɗi cewa wannan hadisin shine wanda yazo daga ƙarshe dan haka ya shahi wancan sai suka ce dan haka wasu ka riko da wannan cewa ka hadisin Abu Sa'id shahihin amsa ta biyu wasu malamai suka ce ai hadisin Abu Sa'id da hadisin Abu Huraira idan aka kalle su za a ga hadisin Abu Sa'id bai faɗi ƙarara ba yace ko da mutum bai zubar da ruwa ba ma'ana in dai mutum bai zubar da ruwa ba babu wanka a kanshi suka ce bai faɗi ƙarara ba kawai cewa yayi wato hitowar ruwa shi yake wajabta amfani da ruwa kenan an fahimta ne mafhumul mukhalafa ne ko kenan aka gano cewa kenan in ruwa bai huto ba kenan baya wajabta wanka yace to shi kuma wanga ƙarara ya faɗi hadisin Abu Huraira to shi kuma akwai ka'ida wajen malamai suna cewa al-mantuqu yuqaddamu 'ala al-mafhum hadisin da aka furta ƙarara ana gabatar da shi akan wanda fahimtar abin ne akai ba ƙarara aka furta ba to tunda shi wanga ya furta ƙarara ya ce faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil kenan shi karara yake shi kuma wancan ba karara bai huto kawai dai ya ce al-ma'u al-ma'i wato hutowar ruwa shi yake wajabta yin amfani da ruwa amma bai ce ba in ruwa bai huto ba kar ai amfani da ruwa fahimta ne aka yi karkashin shi haka sai suka ce kawai za a gabatar da wannan aqala wancan domin al-mantuqu yuqaddamu 'ala al-mafhum suka ce kuma wajen wasu malamai su basu mayar da mafhumul mukhalafa ba kaman malaman Hanafiya su wajen su mafhumul mukhalafa kwata kwata ba abu ga hujja da mafhumul mukhalafa kawai sai dai abinda hadisi ya faɗi karara amsa ta uku shine malaman da suka ce ai duka hadisan bi za a yi aiki da su dan haka za a game su gaba ɗaya suna aiki shi wancan hadisin na farko yana zancen mahalki ko namiji ko mace idan yayi mahalki sai bai zubar da ruwa ba to babu komi akan shi wannan kuma shine sanannan abu dukkanin malamai akan haka suke idan mutum mahalki yayi yayi mahalkin yana jima'i amma ruwa bai huto mashi ba ya tashi ya gaba komi to babu wani wankan janaba akan shi ko mace ko namiji dan haka kenan suka ce wancan alma'u min alma'i cikin mahalki ake aiki da shi shi kuma wanga a halke suka ce dan haka kenan hadisan duka suna aiki Allahu ta'ala a'lam وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه دغ أنس يرد الله تتبت أغريش يمشي من ظل الله إرادة أمنش الله ستبت أغريش ياتي في المرأة غمد مجي ترى في منامها ما يرى الرجل da za ta gani a cikin mahalkinta irin abin da namiji yake gani qala sai yace taghtasilu tayi wanka muttafaqun alayhi wannan hadisin yana karantar da mu cewa mace tana mahalki kamar yanda namiji yake mahalki abinda ake ni da mahalki shine mahalkin saduwa mahalkin kare ya biyo kura ba ko kura ta biyo kare kenan idan mace tayi mahalkin tana saduwa ko mijinta yana saduwa da ita to wato idan ta tashi za ta yi wanka wannan kuma ya gabata cewa idan ta ga ruwa ne za ta yi wanka ko idan ba ta ga ruwa ba babu wanka akan ta to haka kenan kamar yanda namiji shi ma idan yayi mahalki akwai wanka akan shi sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa kamar yanda mace take da ruwa na mani to haka namiji shi ma yake da haka da mace da namiji duka suna da wanda suke cewa mace ba ta da to wannan in ilimi ne ya binciko banza domin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da tana da yara akwai wanda suke cewa bincike ne na likitanci to in bincike ne likitanci ya nuna mace ba ta da mani to ya binciko banza akan banza na haka mace tana da ruwa kamar yanda namiji yake da ruwa kuma hadisi zai zo nan gaba ya ƙara tabbatar da haka kuma wannan ma ƙarara ya nuna haka nan kin don haka Allah ta'ala ya faɗi ƙarara cikin Al-Qur'an yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin lalle ne mu mun halicci dan adam daga dugon ruwa mai wanda ake gaurayawa amshajin shine wanda ake gaurayawa na namiji da na mace wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa min nutfatin idha tumna dan haka amshaji ya nuna cakude ne na namiji da na mace ne ake cakuda sai halicci dan adam kuma haka wasu malaman tafsiri suka fassara fadin Allah ta'ala yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib suka ce wato da Allah yace فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ dan adam ya kalli abinda aka halice shi dashi an halice shi ne daga ruwa wanda yake tunkudar juna yakhruju yana fitowa min bayni sulb daga tsakanin baya na namiji wattara'ibi da tsatsan mace ko kirjin mace don suka ce sulb lirrajul wattara'ibi lilmar'a wannan tafsirin duk da yana da rauni abu tafsirin da yake ƙari yake inganci shine cewa al-sulb da at-tara'ib duka na namijin shine tafsirin da yake ƙarfi amma akwai wani tafsiri mai rauni wanda ya shahara ana cewa yakhruju min bayni sulbir rajul wa tara'ibil mar'a to kaga akan wannan fasarai ma ta karhaha cewa mace tana da ruwa kamar namiji yake da ruwa ko to dalilai dai na al-Qur'ani da na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka mace tana da kamar yanda namiji yake da wanda ruwan shi ya rinjayi wani shine sai kamancece ne ya ta zama kotan shi ko kai tsaye da shi ko kuma da uban shi ko kuma da kakan shi ko kuma da kakan kakan shi ko kuma da kakan 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 har zuwa sama kamar yanda dalilai sun nuna cewa wanda ruwan shi ya firin jaye to kotan shi bangaren shi ne kamanceceriya dadda take kasancewa in daya ga dama sai je debo kakan ka na 30 na ruwan shi shi sa malamai su a wajen su a ilmance a ilimi na addini babu matsala ko guda idan kai baki matarka baki kuka haihu da horizon babu wata shubha ko wata matsala kana yawa ya dan yi nisa ne ba kakannin na kusa tsaya gare su ba ya dan yi nisa debo wani kakanka na 23 to shi kuma kai ka dama kai kuma kana kallon kakanninka na nabi da na uku to wannan duka yana iya faruwa har kamar yanda yana iya faruwa wato mata fara namiji hari balarabi ya balarabi kai su haihu baki irin da Afrika shi ta mamaki a gare wannan sai a zo a yi ta al'ajabi to ya aka yi haka wani bi ma kawai barkai sai ta koma ta aziya to wannan jahilci ne irin haka ya taba faruwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum kai mata shi ta haihu yaro baki sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna imra'ati waladat ghulaman aswad ya ma'aikin Allah ni na matata ta haihu wani da baki aga shi dai bai ce komai ba kawai labari ya bada amma kai tsaye manzo Allah ya fahimci yanda yake nihi yana yana radan shakku akan dan anya dan shi ne eh manzo Allah sallallahu kai tsaye ya tambaye shi da yake mutumin kauye ne yace kana da raqumma sai mutum ya ce ina da raqumma eh manzo Allah ya ce yaya ne asalin kalar raqumman kai ki sai ya ce asalin raqumma na jajaye ne sai ya ce to yanzu cikin su akwai toka toka sai dam sai ce eh akwai sai manzo Allah ya ce daga ina suka samu wannan kala tumun kauye ne sai ce tana yi wa jini ya ja su sai ce to kai ma danka tana yi wa jini ya ja shi manzo Allah ya bashi amsa ya ce kai ma dan naka tana yi wa jini ne ya ja shi kawai shikenan amsa ta isa sai ya juya ta hin shi ya rada shi baka an taba yin irin haka na wani bigadi aka ce wa matar ta haihu wani yaro mai kama da yan cana ana dagara ana ta rigima to ai ba matsala tana yiwa cikin kakannin idan kotan ka ne ko kotan ta ya zama cikin kakannin na nisa akwai wani dan cana go shine dan haka dai wannan a dai a ilmance wannan bai da wani matsala na'am muttafaqun alayhi zada muslim muslim ya kara faqalat ummu salama sai ummu salama tace wa hal yakunu hadha shin wannan yana kasantuwa qala na'am sai yace eh fa min ayna yakunu shabahu to daga ina kamancece ne ya take to kaga anan cikin riwayar muslim wannan ummu salama yadda Allah ta tabbata a gare ta da tajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa idan mace ta yi mahalki irin yanda namiji yake mahalki na saduwa to za ta yi wanka ah kenan sai nuna ita wa mace tana da me tana da ruwa domin sai in ruwan ya fito ne za ta yi wanka to sai ummu salama take mamaki wa hal yakunu hadha ta kawo tambaya ko didda abu ne wanda ana jin nauyi ayi tambaya akan shi amma saboda su sahabbai ne suna kwadayin ilimi ba su san sifota ma Allah da jahilci yanzu mu ne nan zaka samu wani mutum bai san abu ba amma kawai kin ya kama bakin shi har ya mutu bai tambayawa domin me wai jin nauyin tambayawa yake shi wannan abu ne wanda bai iya tambaya shi to in baka tambaya ba kai za a tambaye ka dan haka bangaren kumiya dabi'a ce mai kyau wanda musulunci ya yabe ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun zo sun yabi kumiya ana son mutum musulmi ya zamanto mai jin kumiya amma dai tana da wajajanta banda wajen fahimtar addini duk mutumin da yake jin kumiya wajen yayi tambaya akan wani abu na addini wanda bai sani ba to wannan kumiyar tashi abin zargi ce ba abin yabo ba ba a yaban shi don haka Aisha take yaban matan Madina ko tace Allah ya rahama ga matan Madina jin kumiya bai taba hana su ba su fahimci addinin su suna zuwa su yi tambaya duk da mace an santa da kumiya wata mace ma in ta zo ta yi tambaya gaban manzo Allah sai ta juya ya manzo Allah kaza kaza sai ta juya kawai wata rana ta mata ta zo tana tambaya wani cikin sahabbai yake yanzu wance ke kike zuwa kike bayyana irin wannan magana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai taba zargin su ba akan haka annan nuna ashe daidai ne mutum yayi kokarin fahimtar addinin shi kar ya tsaya na wani dare-dare kuma yake ji bai iya ba na'am dan haka ummu salama tace shin hakan yana kasantuwa ma'ana tambayar ummu salama tana nihi shin wato mace ita ma tana da ruwa kamar yanda namiji yake da ruwa kuma tana yin mahalki kamar yanda namiji yake mahalki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata na'am eh mace kam tana da ruwa kamar yanda namiji yake da ruwa fa min ayna yakunu shabahu manzo Allah yace to daga ina kamancece ne take kasantuwa manzo Allah ya faɗi haka dan ya tabbatar mata da cewa ai kamancece ne da da yana zama bangaren uwa ne idan ruwan na uwa shi ya hirin jayi ko kuma bangaren uba idan ruwan nashi ne ya firin jayi Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaghtasil min 40 daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana wanka daga ababe guda hudu ma'ana saboda ababe hudu kenan kana rasulullahi sallam yaghtasil min 40 ayyaghtasilu kenan bi sababi 40 kenan ko kuma min arba'i halatin sai aka goge halatu gud yana wanka daga halaye guda hudu domin aka ce arba'i a wannan yazo matsayin muzakkar gud dole wanda za a lissafa ya kasance shi namiji domin ka'ida ta na hauko wanda take cewa al adadu yukhaliful ma'dud min 3 ila 9 daga 3 zuwa 9 to abinda ake lissafa yana saba ma lissafi in abinda in kana al ma'dudu zakaran fal adadu yakunu unsa wa in kana al ma'dudu unsa fal adadu yakunu zakar dan haka daga 3 daga lissahin 3 zuwa 9 a larabci to abinda ake kilgawa yana sabawa kilgo in kace rijal sai ka ce jaa arba'atu rijal zaka ce ko arba'u rijal zaka ce jaa arba'atu rijalin akena arba'atu dole ya saba wa rijal shi rijal menene muzakkar ne go haga shi kuma arba'atu dole ya zama muannas zaka ce jaa arba'atu rijal ba zaka ce wa ba jaa arba'u rijal an kace haka nan baka ida ganewa ba amma an gane magana ka sai dai kai baka ida ganewa in niswa ne zaka ce ja'at tis'u niswa zaka ce ko tis'atu niswa haga zaka ce wa ja'at tis'u niswatin ja'at tis'u niswatin ba zaka ce ba tis'atu niswa dan al'adadi yukhalifu al-ma'dud min 3 ila 9 wannan ka'ida dan haka aka ce nan wurin yaghtasilu min 4 halatin kenan sai aka shahi halatukin yana wanka daga halaye guda hudu na farko min al-janaba daga janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wankan janaba kenan yana wanka saboda janaba ko janaba bayani akan ta ya sha gabata wa yawmal jumu'a da ranar juma'a yana wanka domin sallar juma'a ko to shi kuma wankan juma'a akwai maganganu akan shi kaman da zai zo nan gaba shin dole ne ko ba dole bane ga hadisan shi na insha Allah suna zuwa wa min alhijama sannan yana wanka kuma akan alhijama mai magana akan hijama shi ma a can baya yana na nuna in an yi mai hijama ko shine shaushawa ko kaho idan an yi mai kaho ko kuma idan an yi mai shaushawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka ya gabata mai bayani akan shausha kan wanka wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ababe uku akwai waraka a cikin su cike zana da shaushawa kuma dole shi sai kwararre ke in ka samu wanda ba kwararre ba to zai rike takan musamman in ta ba sakai ce ta yi hatsari yanzu ya ma kaho bu sakai sai ya maida ka 00 gaba ɗaya ya shahi ma kwanya dan haka ba a tara ma kowane mutum kai a ce ya maka hijama sai dai in ka yarda da kwarewan shi da iyawan shi amma in dai ba bisa kai bane to ko ina da dan sauki sauki duk da haka shi ma dai an hisan wanda ya iya kuma ya san abun ba ya kawai ya dan shige bane domin ita hijaman nan har lokuta tana da lokutan ta wanda ake yi zababbin lokuta sanan nutun a da wajen larabawa sai lokaci kaza ake yi ba ai sauran lokuta tana da lokuta da ranaku wanda ake zaba wajen yin ta amma ya ga mutum ba kwararre bane mu da lokacin da ka zo ka tara mai cinya ko ka tara mai damce kawai sai ya aza shi kudi yake nema da to manzo Allah sallallahu yana hijama kuma ana yi mai to wannan hadisin ya nuna kamar yana wanka idan aka yi wa min ghusl mayyit haka ma daga yi wa matacce wanka kenan idan yayi wa matacce wanka yana yin wanka ko rawahu abu dawud wa sa ibn khuzaima abu dawud ya rabaito shi ibn khuzaima ya inganta shi wannan hadisi dai a dunkule ya nuna ana wanka ne saboda ababe hudu saboda janaba ko wankan juma'a ko hijama ko wankan gawa waɗannan biyun na ƙarshe akwai abin duba cikin su kamar yadda karatu akan su ya gabata ko dan haka ba a yin wanka akan su ka hadisin ma da ifi ne ko da ka ji Ibn Khuzaima ya inganta shi Ibn Khuzaima na cikin wanda ko ya inganta hadisi sai ka ƙara duba shi wa Abi Hurairah radiyallahu anhu fi qissati Thumama Ibn Usail indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila daga Abu Hurairah yardan Allah ta tabbata a gare shi a cikin qissar Sumama ibn Usail lokacin da yan musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai umarni ya je ya wanka rahu Abdurrazzaq wa asluhu muttafaqun alayhi Abdurrazzaq ya rawaice shi asalin shi muttafaqun alayhi ne to wannan hadisin na Abdurrazzaq ya nuna mana cewa abin da yasa Ibn Hajar ya kawo shi nan dan ya karantar da mu cewa idan mutun yan musulunta ana son yayi ne yayi wankan shiga musulunci yayi wanka idan ya musulunta shi sai ya kawo hadisin sai ya takaice yace a cikin qissar Sumama ibn Usail Sumama ibn Usail babban mutum ne shine wato shugaban mutanen Yamama wanda ake cewa Banu Hanifa wanda ayat Qur'ani ta yi magana akan su kul satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin yuqatilunakum ayu sulimu da suma malaman tafsiri sun ce sune banu hanifa to ala kulli halidai shi wato wannan Sumama ibn Usail shine shugaban su ya fito wata rana zai je wajen umara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata gayyar jama'a wajen wata mission kawai sai suka ci karo da shi bisa hanya sai suka kame shi suka ce kai ga wani kafiri nan sai suka kame shi kawai suka daure da suka je suka dawo suka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi suka ce bisa hanya muka kamo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka daure shi a nan cikin masallacin da aka daure shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan kwana ɗaya yace yaya kake samun kanka ya kai sumama sai sumama yace in tun'im tun'im ala shakirin wa in taqtul taqtul zadami wa in turidul mal ta'khudhu ma shi'ta idan kai mani ni'ima ka kyale ni to kai ma mutum mai godiya ni'ima idan kuma ka kashe ni to ka kashe mutum mai jini yace idan kuma dukiya kake so ka dauki abin da kake so cikin dukiya sai manzo Allah ya ta he kyale shi da aka yi kwana na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya ne wato sumama ya kara maimaita irin magana shi ta jiya yace in kai mani ni'ima kama mutum mai godiya ni'ima in kuma ka kashe ni ka kashe mutum mai jini idan kuma dukiya kake so to zan baka abin da kake so cikin dukiya manzo Allah ya tahe kyale shi da aka zo yini na uku manzo Allah ya kara ce mai yaya ne sumama ya kara maimaita irin maganar shi sai manzo Allah ya ce masa sahabban shi ku zo ku kwance sumama ya tahe shi sai aka kwance shi bayan an kwance shi sai ya tahi bayan wasu itacen da biyu da suke nan kusa kawai sai yayi wanka ko da ya wanka sai ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haga shi ai ba cilasta shi aka yi musulunta ba hasali ma kyale shi aka yi an sallame da ya ga mu'amalar da aka mai mai kyau ya ji dadi kuma dama wato irin su jarumai su sun hisan a ce su ne suka gamsu da abu suka karba ba cilasta su ba inda cilasta shi za a yi shi sai dai a kashe shi amma da ya gano yanzu da zaɓin shi ne zai musulunta kawai bayan an sake shi sai tahi yayi wanka ya dawo ya bayyana kalmar shahada to mahallu shahiri shi ne bi shi ne ya ji ya yi wanka to wannan yana zama hujja akan duk wanda ya musulunta ya wanka a ba ya zama hujja saboda shi ai ba manzo Allah ya ce bai zo kai wanka ba hasali ma sai da ya je ya wankan shi ne ya zo ya bayyana kalmar shahada ko to kaga shi Ibn Hajar ya kawo shi ne matsayin hujja akan idan kafiri ya musulunta kuma da amma da yawa daga cikin malaman fiqh suna zana abubuwan da ke wajabta wanka cewa musuluntar kafiri to wannan hadisin dai ba hujja bane bai zama hujja saboda ita kissa wasu malamai sun ce tana da rauni wanda kuma suke ganin tana da inganci to kaga waɗanda suke ganin tana da inganci ita kissa to ba su ce ba ciki akwai hujja cikin ta babu hujja karara ta ce ba shi yasa kaga Ibn Hajar bai kawo kissa ba yadda take cikin asalin Bukhari da Muslim ko sai dan kiro to dan haka kai tsaye dai wannan kissa babu dalili ko guda wanda yake nuna cewa duk mutumin da ya musulunta sai yayi wankan shiga musulunci ba wannan dalili shi yasa malamai ma suka yi sabani akan wai in mutum ya musulunta yayi wanka sai wasu malamai suka je akan cewa ai kawai sai yayi wanka a sake suka wajabta yin wanka akan duk wanda ya musulunta wannan kuma shine mazhabar zahiriya nabi kuma suka ce a kawai bai wajaba ba yayi wanka duk wanda zai musulunta ba sai yayi wanka ba wannan wasu malamai sun faɗa haka sai magana ta uku wasu malamai suka ce a tafsili za a duba a gani shin wanda ya musulunta yana da janaba ne ko ko ba da janaba in ya musulunta yana da janaba sai a ce shi ya wanka in kuma lokacin da ya musulunta ba ya da janaba kai ba sai ya yi wanka ba to wanda suka yi wannan tafsilin su ma kaga magana su duka babu ita kawai abin da ya hirin jayi shine ba sai mutum ya yi wanka ba in zai shiga musulunci domin halittu masu tarin yawa sun sha musulunta zamanin mazalisun sallam akwai ma lokacin bayan fatahu makka ko wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lokacin ma in za a shiga musulunci kwamba ake wa gayya gayya ake zuwa ba mu taba ji an tsaye da wata gayya ba an ce to ku je da guda guda ku yi wanka a'a kana wannan ya nuna dai ba sharadi bane ba wajibi bane ba cewa in mutum ya musulunta sai yayi wanka babu wannan zancen kuma har ma waɗannan wannan tafsilin na ƙarshe na wasu malamai da suke cewa to idan mutum yana da janaba ai sai yayi wanka in ko ba da shi ma babu hujja kafiri ko min janaba shi kawai in dai musulunta shikenan abinda hadisi yace al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana goge abin da ke gabanin shi da ya furta wannan kalmar ta shahada duk wata janabar shi ko hailar shi ko menene shi suka gaba daya sun shahi wannan kalmar ta shahada ta shahe su duk wani kafirci dai da sabon Allah ta ma shahe kafirci balle janaba haka wannan kalmar tana darkaki tana niki tana share dukkanin wani abu wanda yake kafin a musulunta al-islam yajibu ma qablu qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf dan haka kenan abin da yirin jayi shine babu hujja na cewa in mutun zai musulunta sai yayi wankan shiga musulunci wa an abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghuslu yawmil jumu'a wajibun ala kulli muhtalimin wankan ranar jumu'a wajibi ne akan duk wani balagagge akhrajahu sab'a sab'a suka fitar da shi wannan hadisin na Abu Sa'id da Allah tabbata gare shi yana zancan cewa wajibi ne akan duk mutumin da ya kai shekarun balaga yayi wanka na juma'a to akan wannan ne su ma malaman zahiriya suka ce ai kawai da mutum ya kai shekarun balaga to dole shi yayi wanka idan zai je juma'a suka ce in bai yi wanka ba yayi zunubi domin saboda wajib kalmar wajib me take nihi a yaren larabci aka ce wajib ana nihin saqit ko wajaba saqata a ce wajabal jabalu duci ya fado kenan shine wajaba a wurin da Allah ya ce fa idza wajabat junubuha fakulu minha to da haka kaga wajabat junubuha idan gehen jikin raqumin da kuka soki ya fadi to shine ma'anan wajib a larabci amma a wajen malamai na musulunci idan suka ce alwajib to ya shafi banda waccan ma'anar ta larabci suna nihin ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku abinda ake bada lada ga wanda ya aikata ayi uba ga wanda ya bari shine wajibi wajen malamai abinda in ka aikata za a rubuta ma lada in ka bar shi za a ma uba to kaga cewa wankan juma'a wajibi ne ala kulli muhtalimin akan dukkanin balagage muhtalim shine man balaga sannul ihtilam wanda ya kai shekarun fara mahalki shine shekarun balaga ko to wannan hadisin a zahirin shi ya nuna dole ne duk mutumin da ya kai balaga idan wato ranar juma'a yayi wankan juma'a sannan ya tai kai alwala kawai ya tai kuma kai wanka na shan iska kawai ko kuma wanka na tsabta kawai tai a wankan juma'a za kai wa an samura ibn jundab radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man tawadda yawm aljum'a fa biha wa ni'mat duk wanda ya alwala ranar juma'a to ma dallada ita wa man igtasala fal ghusl afdal kuma duk wanda ya wanka to wanka shine mahihici rawahu al-khamsa wa hasanahu at-tirmidhi khamsa suka rawaito shi tirmidhi yace hadisi hasan ne wannan hadisin na samura shi kuma ya nuna muna cewa wankan nan na ranar juma'a ba dole bane domin ya ce man tawadda a yawmul juma'a duk wanda ya alwala ranar juma'a kenan bai yi wanka ba ya alwala kawai ya tai masallaci ko fabiha to nan damiri yana koma zuwa gawa fabiha wa ni'mat to ba dallada ita to nan aka ce in kace yana koma zuwa ga alwala baka yi da ganiya ba saboda ita alwallan nan namiji ne inda da shi ne da sai a ce fabihi wani ya mago sai aka ce fa biha sai sasu malamai suka ce abinda ake nihi man tawadda a yawmul jumu'a fa bis sunnati allati akhadha biha ma haka fa bis sunnati akhadha wa bir rukhsati akhadha wa ni'mat yana sai wasu ka kaddara rukhsa ake ni wasu suka ce sunna ake ni fa biha wa ni'mat to ma dallada wannan sunna kenan sunna ji wasu suka ce a to ma dallada wannan rangwame da ya ruku da shi kenan an yi rangwame ko inda suka ce fabiha ko da a ce ar-rukhsa ko kuma as-sunna wani imat kenan ma dallada ita sunnar da ya rika ko kuma wato ita rangwamen da ya rika ita dan rangwame a larabci mace ce wa man igtasala wanda kawayayyi wanka fal ghusl afdalu to wankan nan shine mahihici wannan hadisin ya nuna mi ya nuna yin wanka yahi amma an kai arwalla tayi kenan yin wanka yahi amma arwalla tayi a ranar juma'a rawal khamsa hasana tirmidhi to dalilin wancan hadisin da wannan ne su ma malamai suka samu sabani wai wanda za a yi cikin tukwana zahiriya dai suka ce dole ne a yi wanka wanda bai yi wanka ba kawai ya yi zunubi suka yi riko da wancan hadisin ko wasu kuma malamai suka ce a kawai yin wanka mustahabbi ne ba dole bane ba bai kai matsayin dole ba saboda wannan hadisin ya nuni akan haka wasu kuma malamai shine kauli na uku wasu malamai su kuma sai suka yi tafsiri suka ce a kawai za a rarrabe zance ne ba za a duka hadisan bi za a aiki da su wannan su ne muhaqqiqai irin su Ibn Taymiyya suka ce hadisan bi duka za a yi aiki da su amma ya za aiki da su suka ce duk mutumin da yayi aiki na wahala ranar juma'a yayi zuha hamata ya zama na to wannan dole ne su yayi wanka bisa kan shi ne gusul yawmul juma'a wajibun ala kulli muhtalim amma duk wanda bai yi ba aiki na wahala wanda yasa yayi zuha jikin shi ya canza yana da wato wani abin nan na daban to suka ce shi wannan in yayi arwalla ba matsala kenan suka ce wannan man tawadda yawmul juma'a fa biha wa ni'mat ana zance akan mutumin da bai da wani abu wanda ya canza kayan shi ko ya canza jikin shi amma duk wanda ya sha wahala ko yayi wani aiki yayi zuha to bai da zabi dole ne yayi wanka kamin ya je juma'a to wannan shine abin da muhakkakai suka tabbatar Sheikhul Islam Ibn Taymiyya da sauran malumma suka ce domin saboda lokacin manzo Allah sallama sahabbai suna sanya kaya na gashi to kuma wannan kayan yana saurin sanya jiki yayi jibi din da nan sai zama na mutum yana da buƙatar yin wanka she sa ma har da yawa daga cikin suka dauka dole ma ne sai an yi wankan juma'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu cewa wasu hadisi sun nuna cewa haƙƙi ne akan kowane musulmi ya yi wanka sau ɗaya a sati shine ranar juma'a ko kenan ko da ba ka wanka matsayinka na musulmi to bai dace ba a ce juma'a ta zo har dahi ta ba ka yi wankan nan ba in ma a sati za ka yi to ka dai dora daukar ranar juma'a kana yi shi yasa Usman ibn Affan ya taba shigowa masallaci sai Umar ibn al-Khattab yana huduba ya zo a makare sai Umar ya mai magana sai ya ce wallahi uzuri ne gare ni ina gama kaza kai tsaye na gaggauto na yi alwalla na taho sai Umar ya ce kuma alwalla kadai kai kenan ya nuna mashi bai kamata ba a ce alwalla kadai kai ko to duka hujjojin akwai su cikin wannan akwai nuna cewa ashe dole ne su sun dauki wankan na juma'a matsayin dole tunda Umar har yana mamaki Usman kuma alwalla kadai za ka yi shi kuma Usman ya fahimci cewa ana yin alwalla ita kadai ko sai sa yayi ita kadai ya zo yayi to za mu tsaya akan wannan hadisin abinda muka karanta na daidai Allah ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu sunna mu sumi jara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله